DJ Vicky.
Baba ji ka khullu baba ji ka.
DJ Vicky in the mix.